gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Kamar da wannan lokaci shirin yau da gobe kuke saurara da wannan barece daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya a can kuma sai na kasar Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio za kuma iya sauraron mu a VOA House ta yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Amina Buhari Auna
to aikin san Amina shi wannan shiri namu na yau da gobe a duk ranar Juma'a mukan duba abubuwa da dama da suka shafi nishadi kananan sana'o'i tarihi kai har ma da wayansu abubuwa da suka shafi addini to yau ma kin ga shirin namu yau 21 ga watan nan na Yuni na shekarar 2019 zamu duba tarihin jahar Bauchi daga ina wannan sunan na Bauchi ya samu asali
shi kalma ta Bauchi wato kalma ce ta Hausa wanda ke gwada cewa wato wani irin nahiya ce wanda ke tattare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban kuma kabilu daban-daban wanda ba sa jin yaran su waya wani baya jin yaran wani
yake Yusuf yau kuma Baucin Yakubu muke tattaunawa akai ka san Bauchi da daddiyar daula ce mai dimbin tarihi
to shi yasa kin ga ayi wakilin mu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samu tattauna mana da wakilin tarihin masarautar ta jihar Bauchi
suwana Alhaji Ado Dare mi Garba kuma wakilin tarihin masarautar Bauchi kuma shugaban ɗakin nemowa da adanawa da badawa na tarihin masarautar Bauchi
to a matsayinka na wato mai rike ko kuma kula da wannan bangare na masarautar Bauchi ko zaka ba mu inda tarihin wannan garin Bauchi yake a takaice
gari ko masarauta
masarautar Bauchi
to masarautar Bauchi dai an kafa ta ne lokacin jihadin Shehu Usman Dan Fodio bisa umarni da yaddan Shehu Usman Dan Fodio bayan Malam Yakubu ya yi karance-karance a gidansa wanda kusan har lokacin da kasashen Hausa suka fara kai hare-hare wa jama'a shi Shehu Usman Dan Fodio ya ce Malam Yakubu ya ba shi tutan jihadi ya ce masa zai kafa garinsa kuma ya ja jihadi a wannan nahiya ta Bauchi Malam Yakubu shi ne sarki na farko wanda Shehu Usman Dan Fodio ya ba shi tutan jihadi kuma ya ba shi hannu da hannu kuma lokacin da ya ba su tutan jihadi kasancewan kasansa wato yankin kasashen Bauchi waje ne mai girman gaske ya ba shi izinin ya ba tutan jihadi mu duk wanda ya ga dace ya ba shi shi Shehu Usman Dan Fodio domin ya ce masa duk wanda ka yadda da shi na yadda da shi duk wanda kake kaunansa ina kaunanka saboda kai ɗaya ne na zuciya saboda haka na baka izinin ka ba tutan jihadi ma duk wanda ya dace da ka bashi in ka bashi da dai ke yana bashi kasancewa haka ne Malam Yakubu da ya tashi ba tutocin jihadi ya ba tutocin har guda 12 a masautarsa akwai wanda an bada musulmai su ja jihadi na musulunci wanda a jiki kalmar shahada ne a jiki sannan kuma akwai wanda aka ba ma waɗanda ba musulmai ba wato kafirai a wancan lokaci irin waɗanda aka yi amana da su amma su a jikin tutar su a rubuta wallahi ya asimu kamar yan nasi sannan bayan sarkin Bauchi Ibrahim ya zo ya ƙara tuta guda biyu to kasancewan abin da yasa da kaji nace an bada kafirai waɗanda ba musulmai su ta jihadi shine a lokacin mutane ne waɗanda suke addini irin nasu na tsafi da gargajiya da sauransu ga mutane wanda ba su da addini a wajen waɗanda suke ahlul kitabi to shi jihadi dama ba wai akan je a kama waɗanda ba musulmai bane kawai da yaki a haka ke su a ce su musulunci a'a akan musu wa'azi ne ba an musu wa'azin idan sun karɓi musulunci shikenan idan ba su karɓa ba kuma sai a kulla amana ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba sannan duk shekara za ku biya wani dan kuɗi wanda za mu sai kayayyakin yaƙi mu kare ƙasar mu sannan an zo za a taba ku zamu kare ku in an zo za a taba mu tare da mu hadu mu kare kanmu to wannan shine amana da ake da wanda ba musulmai ba to idan suka ce ba za su yi musulunci ko ba su yi amana ba to haga babu zaman lafiya tsakanin su kenan jihadi ya zama dole dole a yi jihadi a zuba jini a yaki to wannan shine kafa da daular Usmaniya da aka kafa daular Usmaniya kuma galibi ka kasashen Bauchi daga akwai mutanen da ba musulmai ba to irin wannan amanan shine ya kawo wanzuwan su wanda har lokacin da addinin Christianity ya zo da suka zo suka karbi addinin Christianity su sarakuna su suka ce ku je ku musu azi in sun karbi addinin ku shikenan to wannan kaga wannan amana she kawo da zaman da ake har yanzu
to yanzu tunda yake da har ya kai ga wannan bayani inda yake shi kansa Yakubu Bauchi ya bada tutocin musulunci ma wasu sarakunan da yake suke karkashin masarautarsa shi kansa wannan suna na Bauchi waye ladana wannan suna ne
wato shi Bauchi kalma ce ta Hausa a bisa magana a wajen masu ilimi kamar Professor Emeritus Mahdi Adamu Marigayi kamar dan masanin Kano Marigayi kamar Professor MD Dahiru da sauransu sun yi rubuce-rubuce wasu sun kawo bayanai akan kalma din ta Bauchi shi kalma ta Bauchi wato kalma ce ta Hausa wanda ke gwada cewa wato wani irin nahiya ce wanda ke tattare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban kuma kabilu daban-daban wanda ba su jin yaran su waya wani baya jin yaran wani to shi Mali Yakubu ya samu kansa a wannan nahiya ta kasashen Bauchi shi yasa idan ka duba littafin Hausa Pact on West African History na Professor Mahdi Adamu yake ba tarihin kasashen Bauchi wanda ya bada har waran da karawa kasansu na can wajen duk kasashen Bauchi ne sunan su to amma nan sai ana lakanta nan da Bauchin Yakubu shi yasa da ka samu a tarihi akwai Bauchi 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 akwai Bauchi Gusga akwai Bauchin Kukar Gadu akwai Bauchi Bauchin Rajau akwai Bauchin Yakubu da dai sauransu to wannan kalma tana nufin wato waje ne wanda ke nahiya ce wanda ke tare da mutane daban-daban masu al'adu daban-daban da dabi'u daban-daban da harshe daban-daban to Mali Yakubu ya kawo masarautarsa a cikin wannan mutanen saboda shi ma daga cikin su yake bayan ya kawo masarautarsa ya fara jihadi a 1804 ya yaƙi a rayuwarsa har zuwa 40 da wani abu sannan kuma ya shekara 41 na sarauta zuwa 1845 ya rasu sannan ɗansa Ibrahim shi ma ya gaje shi daga 1845 zuwa 1877 sannan bayan shi ɗansa Usman shi ma ya gaje shi daga 1877 zuwa 1883 sannan sai Usman ai Umaru dan Salmanu dan Mali Yakubu shi ma ya gaje shi daga 1883 zuwa 1902 lokacin Turawa suka zo Turawa sun shiga Bauchi ranar 16 ko sun ce 2 sun ce 16 ga watan January 1902 suka shiga Bauchi a lokacin aka samu dan hatsaniya dai ba dai ta ba sarkin Bauchi Ibrahim ya tafi basarka suka da mu'alla yadi dan Ibrahim shi kuma shekara daya zuwa 1903 sannan aka bada Hassan dan Mahamudu shi kuma daga 1903 zuwa 1907 sannan aka bawa Yakubu mai gari dan Usmanu shi ma daga 1907 zuwa 1941 so bayan shi kuma sai aka bawa Yakubu mai gari a Yakubu dan Umaru wanda aka fi sansa da majewa sai shi kuma daga 1941 zuwa 1954 ranar 15 ga watan Oktoba kenan ya bari to bayan shi kuma sai Mali Adamu Jumba dan Ahmadu dan Bube dan Salman dan Mali Yakubu shi kuma daga 1954 zuwa 1982 ya rasu to bayan shi kuma sai dan sa Sulaiman ya gaje shi a 1982 zuwa 2010 ya rasu to bayan shi kuma sai aka bawa dan sa Rilwanu wanda shine ke sauta yanzu daga 2010 zuwa yanzu shine sarki
to dai yanzu wannan
zuriyar Mali Yakubu su suke sarauta sannan kuma bayan lokacin da Mali Yakubu zai mutu Allah zai wafati sai tara wasu manyan mutane wanda suka zo da runduna da yawa kuma suke da jigo a masautunsa shine kamar akwai Galadima akwai Madaki akwai sarkin yaki akwai Wambai akwai Ajiya akwai alƙalin alƙalai sai ya ce musu idan ya mutu su zai yafi zaɓi wanda ya zama sarki. Bai ce musu su zaɓi wani ba, su da za su zaɓi wanda ya zama sarki. To akwai nau'o'i da yawa na tarihi sun kawo, akwai lokacin da wani mutumi suka dan samu dan hayaniya a gaban Shehu Usmanu, har yake cewa insha Allah ƴaƴansa babu wanda zai gaje shi. Sai Shehu Usmanu ya ce banda Ibrahim, a lokacin bai ma auri wan Ibrahim ba, bai ma balaga ma balle har a ce ya aure ya auri wan Ibrahim shi ma Yakubu din kenan. To sannan kuma su ƴan majalisan da suka zauna suwa ga dukansu shi Bauchi ba gari bace wanda take nan kafin jihadi, jihadi ne kafata. Suka duba su ga cewa idan suka ce a cikin su za su dauki wani ya zama sarki, da ya samu hatsaniya da wani hayaniya, kusan wasu ma sun gode kaman sha'awan su da su zama sarakuna. To ya suka ittifakan suka zauna suka ce to abin da su ajiye sautan Bauchi a gidan Malam Yakubu, a dauko daga cikin ƴaƴansa, a dauko wanda ya dace a bashi wanda aka zai yi shugabanci. To shine aka duba duk cikin su ba ingarman mutum mai nagarta ko malami, mutum kaman Ibrahim. Shi ne suka dauko Ibrahim suka bashi. To daga nan kuma sai sauta ta zauna a gidan Malam Yakubu har zuwa yanzu, wanda ko muna fata har ƙasa ta nade sauta tana zauna a gidansu, saboda wannan wata irin tsari ce wanda musulunci ta yadda shi, kasancewa annabawa sun gaji iyayensu annabawa. To saboda haka musulunci bata guji wannan tsarin ba, don daya gaji ubansu wajen gudanar da shugabanci, tunda shugabanci irin ta musulunci.
To a zuren Bani Yakubu daga ina suka fito ne?
To su zuriya ce wanda suka fito daga Mandara, Mandara din Manahiya ce. A wani littafi da wani bato ya rubuta masa temple yakan ce wasu fito daga Wazargam, wanda mun nemi ba san wannan gari har yanzu ma kan nayawo mu samu yadda garin take ba yanzu ma, tana wata ila ko garin ta bace ko ta watse ko wani abu mu sani ba, amma dai sunan garin Wazargam, wanda shi Maidugu ya fito daga wannan waje. Maidugu din nan mai dai kalman Kano ne, kuma mai ya nufin sarki kenan. To ba mu san dugun me yake nufi ba. To bayan shi ya taso a matsayin an samu dan hatsaniya na shugabanci tsakaninsa da ƴan uwansa, ya bar garin, da ya bar garin ya taso ya tsaya a Hurawuna a nan kasan Yobe take. Ya tsaya a Hurawuna, Allah ya dauki ransa a wajen, ya ce wa ɗansa Sa'adu akan cewa in ya gaji zaman wajen kar ya koma da baya ga karasa gaba. To da Sa'adu ya gaji zaman wajen sai ya matsa, sai ya dauki ƴaƴansa da Bayero da Sa'idu da Bayero, sai shi Sa'idu sai ya ci gaba da jagoran abu. To da ya taso ya zo nan, ya zo har kasan Bauchi ya tsaya a wani gari da ake kira Geragaba. To a Geragaba ya tsaya ya zauna a wajen. To a lokacin ya samu arna akan duwatsu wanda suke tsafe-tsafen su, to shi ya zauna a ƙasa kamar yadda sarkin gari ke gaya mu, shi a ƙasa ya zauna bai hakan dutse ba. Kuma da ya zauna a wajen ya zo da dabbobinsa, yana kiwo, yana noma da sauransu. To lokacin da ya zo, irin harshen da suke amfani da shi suke magana a lokacin harshen Kanuri ne. Saboda kasan Kanuri a wajen ya mamaye nahiyan gaba daya, ko ma waye kana Kanuri, to harshen Kanuri yake amfani da shi, domin da ya zo yana ce Jere Ungo. Su kabilun da suke wajen suna ce ana cewa Jere Ungo, wato daure mun su a nan, a daure dabbobin a nan kenan. To daga nan sai ana kiransu da Jerawa, aka zo Gerawa, har aka zo aka samu suna Gerawa. To shi Sa'idu da ya zo ya yaɗa zuriyansa, wasu suka kafa garuruwan Gerawa da yake so a dukiya, duk inda suka je suka zama shugabanni kawai a wajen. Sai harshensun da harshensu na wanda suka zo da shi da harshen mutane sai har gitse, sai dawa shi ne harkin garanci da ake yanzu. To shi Sa'idu din ya yi Bayero, ya yi Bello da Bayero, Bayero ya yi Yangiri, shi wanda ake cewa masa Yangiri, amma ana nufin Lafiyan da Gere, wato dan da aka fara aihuwa a cikin Gerawa shi ne Lafiyan da Gere. To shi kuma da tashi sai ya yi Abdu Abdullahi. To Abdullahi shi tashi daga Geragaba sai koma Gilliri, idan ya je masallacin suna nan, gidan suna nan, da son abubuwa da suna nan. To shi Abdullahi shi yake dadi, dadi din nan sonsa Sa'idu, ainihin sonsa Sa'idu, yanda ya samu lakanin dadi din, wato bayan ya koma Turun, bayan ya bar Gilliri ya koma Turun, to shi ya samu kalman dadi zuwansa Turun. A dalili kuma shi ne ya je ya samu mutanen da suke wajen, da ya je lokacin aka dan samu hayaniya tsakanin sarkin Yuli da shi, akan sarkin Yuli ba son zaman sa a wajen. Lokacin nahiyan wajen tana karkashin Miri ne, sarkin Miri wanda ya kai kara wajen sarkin Miri, sarkin Miri ce masa ya zauna a binsa. Daga baya kuma ana dan samu hatsaniya tsakanin Yuli da Turun din, ya sake komawa Turun, mutanen Turun suka karbe shi. To yana koma Galadiman Turun bai dade ba hayar su, shikenan sai dauki Galadansa, a sai aka dauki dadi sai aka bashi Galadima. Daga baya kuma sai ya zama sarki, bayan mutuwan Galadima din ma ya zama sarki. saboda an ga kwazon sa da kokarin sa da irin daukan nauyin jama'a da ke yi to turun a wani kaulin magana an ce a turun ne ya samu lakanin cewa dadi to idan aka duba kuma daga cin charger language akwai Congo bolanci wanda shine kaman kusan arke dan ji duya da yaran da suke nan suke jin wannan waje idan aka ce mutum dadi wato ka mutumin da ya shahara akan wani abu to shi ya shahara akan kasuwanci da dukiya da sauransu to amma a wani kaulin kuma kamar yanda malam ya bare yace lokacin da ya je da yake su da masu tunanin su musulmai ne su musulma musulunci kuma ta hanyar su musulunci shi ga kasar Bauchi saboda suna alaka da bare-bari da suke zuwa daga Borno suna zuwa suna magana da suna kasuwanci to daga nan musulunci ya yaduwa a dalilin zuwan su musulunci shi ga kasar Bauchi to sun ce a lokacin in dabbobin su ta mutu shikenan shi sai ya sa ayar su kuma suna cin mushi abin su to sai ce a wannan dadi yazo mana kenan dadi yazo mana to daga nan kuma sai aka samu ana kiran sa da Saidu an ce masa dadi a yadda kamar malam ne bare faɗa sa in Bauchi madiga Allah ji kansa
to kace shi Yakubu Bauchi yayi karatu a wajen Shehu Usman Danfodio ta har suka sadu da shi Shehu Usman Danfodio ne
to lokacin da yake zauna a turun shi dadi din uban mahaifin malam Yakubu akwai wani malami da ke ziyartar sa malam Isyaku wanda kani yake ga malam Adama su fuladin ganjuwane kuma fulata Borno ne sun zo suka taso suka zauna a wani gari da ake a Jitar to yana ziyaran sa a turun din daga Jitar to kasancewan shi dama kamar na gaya maka su suka zo da musulunci nan nahiyar to dole abokan su za su zama malamai da masu yin addini to sai zaman to yace masa wannan yaron da kake gani dana ne malam Yakubu na daga cikin yaran da nafi so kuma na baka shi ka dauke shi zama danka ka koya masa addini to shine sai dauke suka tafi yana karatu a gidansa har wani zumunta ma ya kullu shi wan malam Isyaku malam Adama ya aure kanwan malam Yakubu din sai zama matansa eh ta haifi su ajiya su dawaki su sarkin yara su da sauransu daga cikin hakiman manyan hakiman sarki to bayan ya dauke su tafi karatu sai bayanan shi Allah ya bayyana shi Usman Danfodio tajiji na shi Usman Danfodio sai shi Saidu din aya malam Isyaku din sai dauki Yakubu su tafi karatu da shi Sokoto to bayan sun shekara 7 a can sai shi zai dawo gida amma yana so ya sauri da ya bar malam Yakubu a can ya dawo gida sai ya bar malam Yakubu a wajen shi Usmanu to sai ya mutu a hanya a wani gari wayar wan dan Zayal sai ya mutu a wajen kabarin sa na a wajen to malam Yakubu shi Usmanu cikin karaman sa sai ga malam Yakubu cewa malam Isyaku Allah ya masa rasu a waje kaza saboda haka da tashi da zo ma wani lokaci sai da tsaya kabarin sannan ya wuce to kasancewa haka sai malam Yakubu ya koma gidan shi Usmanu da zama dindindin ya zama to wasu abubuwa na ajuba da wasu abubuwa na dawaniya duk malam Yakubu sai ya dauke na yau shi Usman Danfodio har wannan abun ta kai ga matakin da shi Usmanu yana jin malam Yakubu a matsayin dansa ne na zuci domin haka shi ya masa aure ma lokacin babu ƴaƴansa mata duk sun yi aure sai aura masa jikarsa ita ce yaya wanda a yar sarkin kauran Namoda ne wanda ita ce matansa na farko tun yana Sokoto shi Usmanu ya aura masa ita saboda baya da ƴa da zai bashi sai dauki yar ƴarsa sai ba malam Yakubu saboda ƴar zumunta tsakaninsa da malam Yakubu to wannan bayan yayi karatu din a wajen Shehu Usmanu shekaran sa kusan 23 yana karatu a wajen Shehu Usmanu saboda haka babu wani malami babu wani daga cikin malaman jihadi ko sarakunan jihadi wanda ya kai malam Yakubu dade a wajen Shehu Usmanu dan fayo na karatu da shi shi yasa daga cikin littafin da Muktar Shehu Mane ya kawo na sabon Shehu Usmanu dan fodiyo ya kawo cewa malam Yakubu na daga cikin manyan malamai da kasar a kasar Hausa domin shi ya kawo zuwan da jahunawa suka rinka da kasar Kano da wurare daban-daban suna zuwa suna jihadi a suna zuwa suna karatu a malam Yakubu kuma suka zauna a cikin jihadi suka tashi jihadi wajen kafa garinsa
to madalla yanzu idan muka duba Bauchi dai ga yanda take Bauchi daban da yanda tsarin ta take da na da kuma yanzu shin yaya tsarin da shi Shehu Usman ko kuma Yakubu Bauchi ya aiwatar da wannan masarauta na Bauchi ya yake tsarin
to yadda ya tsara ta wato ya kafa garin ne bisa sharuɗi ne wanda Shehu Usman ya bashi domin shi lokacin da ya zo ya tara jama'a ya sake kuma ya mubaya a malam Shehu Usman Danfodio ya nemi shawaransa akan inda zai kafa garinsa to ya kawo su garuruwa da yawa irin su wasa irin su zaranda irin su baba duk malam Shehu Usman ya ce a'a to karshe dai ya ci ba shawara akan ya kafa garinsa a nan inda Bauchi take ya ce masa idan ya kafa garinsa a wajen yace insha Allah musulunci da imani ba zai bar garin sa ba sannan kuma akwai mace zai amma zo roƙa masa Allah su yi sauki kar su illa mutanen sa sannan kuma kasan wajen yaya tauri amma idan mutun ya noma ko da akan dutse ne zai samu amfani da wanda ya akan jigawa wannan ne ma yasa dalilin da yasa ake cewa boci naman kai ga kitse ga tauri saboda waje ne wanda idan kike tauri amma idan kai noma da ka samu amfani daidai da wanda ya ajigawa saboda albarkan da ke wannan waje to bayan ya kafa garin sa yayi hakimai manyan hakimai na farko wanda ya fara ba shuta jihadi shine kuma daki Hassan dan giwa wanda tura shi wasai je kafa wasai duk cikin mutanen Malam Yakubu
wanda
take jihar Plateau babu kaman ma daki Hassan saboda kusan shi ma daki Hassan shi ya shirya Malam Yakubu malamai da suka je wajen Sheikh Usman suka masa mubaya ya sake ba su tuta don shi Malam Yakubu an ba shi tuta su biyu ne an ba shi tare da Malam Dan Zabo na Kano tun ranar 1792 sannan aka zo aka sake ba shi kuma lokacin da jihadi ta sake ballo aka sake ba shi tutan jihadi ranar 1804 to shi ma daki Hassan shi ya sake shi ya organizing shi tattara irin waɗannan malaman gaba daya ya samu masa malamai da suka je su karɓo tutan jihadi a Sheikh Usman Dan Fodio domin shi bai san malaman ba sannan kuma lokacin da aka je karɓar tutar jihadin ma daga cikin malaman akwai wanda ya so ya yi tawaye wa Malam Yakubu akan shi a matsayinsa na babba shi ya kamata ya riƙe tutar jihadi wanda ma da ya kasance za a takobe ya ce dai a yaƙi ya karɓa da yaƙi Sheikh Usman ya ba wa Malam Yakubu ne wanda aka tabbatar wa Malam Yakubu tutar nashi ne sannan kuma ko lokacin da Shehu Aminu Alkanami ya tuwo da wasiƙu akan sarakunan daular Usmaniya su bi shi su rabu da Shehu Usman Dan Fodio shi ma da yake san shi ta kuma yace sai dai a yaki na ba su bi shi ba so ma da yake san kusan wato irin role din da ya play a kan Bauchi Emirate babu wani mahaluki da ya play wannan role din a Bauchi Emirate shi yasa Malam Yakubu shi fara ba tutar jihadi sannan yazo ya ba wa sarkin lafiya shine ma da kin sannan sarkin lafiyan bade bari kuma Sulaimanu shi ma ya ba shi tutar jihadi shi nasarawa sai shi kuma shine sarkin yakin sarkin Bauchi na kudu sannan a lokacin ya ba wa irin su kiyana su azara su awai duk tuta amma suna a kashin tutan sarkin lafiya amma shi ba su tuta saboda yawancin su ba musulmai ba Hussein ya wasu wallahi asmu kamar nasi to sannan kuma ya ba tutoci a wurare daban-daban wanda har dan sa daga baya zai bada a Donga ya bada wani sarki a Donga Nubunga Dom Zonga yawa a Taraba a jihar Taraba saboda su tsare jukunawa to wannan da ya shirye wannan abubuwan sai ya zamanto kuma akwai Galadima wanda shi ake bar masa gari idan bayina to daga nan kuma akwai sarkin yaki wanda shi mana jagoran wasu mutane to yadda ya tsara garuruwan su kenan sai ya bada fif wato kaman a baka kulawan wasu garuruwa haka sai ya ba mu wannan mutane suna kula da fif sannan kuma daga cikin ƴaƴansa wasu manya daga cikin su ma ya ba su fif suna controlling fif wato kaman kai kaman a ce kana hakimi ne amma kana zaune a Bauchi kai amma kai duk al'amuran su za su same ka ne kai ma an ka ji wani abu da ka je ka duba ka ga me yake faruwa ka zo to kafin zuwan tura su canja shi kuma su kama da self contained district wato shi hakimin ya je zauna a kasansa ya riga lura da al'amuran da shafi kasa to yadda ya tsara garin kenan ana lura da al'amuran garuruwan da sauransu ana dubawa ana kawo report rahoto kuma ko da lokaci ana kawo fada sannan duk juma'a sukan taru a masallaci su tattauna al'amuran da shafi kasan ya me matsalan waje kaza ya za a rawa matsalan waje kaza kullun a cikin abin da suke yi kenan
to Yakubu Bauchi dai yayi yake ko za ka dan ba mu bayani akan irin yake-yaken da shi Yakubu Bauchi
to Malam Yakubu kamar yana faɗa maka ya yaƙi har 41 daga cikin yaƙin sa na farko shine yaƙin Kanyello da dai nan wajen dutsen Dindima akwai mutane akan dutse gari-gari akan wannan wajen ne to galibi wajen sun masa mubaya amma Kanyello ba su yi mubaya ba ya yaƙe su yaƙin sa kuma na ƙarshe shine tsaure wanda su ma ya yaƙe su ya nasara akan su to amma daga cikin manyan yaƙe-yaƙen da yayi akwai yaƙoƙin da suka raza na arnan da suke kasan Bauchi gaba daya shine yaƙin Gubi mutane jarumai masu karfi wanda suka yi yaki amma yake sai nasara akan su to sannan yakin da ya jawo hankalin duniya kuma shine akwai yakin da ya da jukunawa wanda kamar yadda Professor Madi Adamu ya kawo a Hausa Factor ya yi bayanin akwai sarakunan jukun wanda suka tashi su yaki kasan Zazzau su yaki kasan Katsina su yaki kasan Kano da sauransu to Malam Yakubu kasancewan an ba shi ta ya tsaya a kasashen Bauchi ya zamanto kasashen Bauchi din kuma shi Malam Yakubu shine wanda ya tsaya akan kasashen musulunci yake kan iyakan kasashen musulunci da kasashen da ba na musulunci ba to saboda haka da Allah ya bai nasara akan jukunawa yayi nasara akan su yayi yake su zaman to har suna kawo masa kayuka da dammai da sauran su duk shi a matsayin jizya to an ci gaba da zama da haka sai toshe wannan baraka sai aka samu kasan Hausa aka dinka yada addini aka dinka wa'azi aka dinka jihadi babu wani fargaba cewa wani mai karfin gaske da zo ya tadda su wato ma'ana daular kwararrafa kenan a wancan lokacin to hakan kuma shi ya haifar da aka kafa Donga wajen Nubunga Don Zanga kenan wani sarki wanda aka sarki dan garke wanda ya kafa garin da jahunawa da nan boci aka yibe su aka je a kafa wannan gari saboda su zamanto sun sa ita ukari a tsakiya an yi tafatan jukunawa kenan da kuma Madaki Hassan shi kuma na kusa da su shi masu a tsakiya saboda haka wannan abun na daga cikin abun da ya kawo karshen harharan da jukunawa suke kawo da lokacin rafa suke kawo karshen Hausa to bayan wannan kuma sai lokacin da Sheikh Usmanu Allah ya masa rasuwa ta gamar da hullahu sai wani ya ba na ga dan bakura wanda shugaban Zamfara na lokacin sai ya tawaye wa sarkin Musulmi Muhammadu Bello to a lokacin duk damina da yake Sheikh Usmanu kafin ya rasu ya raba daular san guda biyu gabas ya bawa Bello kudu a yamma ya bawa Abdullahi to duk karshen kaka akan taru a zauna a tattauna al'amuran da shafi daula kasancewar daula ba ta da wato central army ba ta da wasu sojojin tauna wanda a suke na musamman sojin kowa a garin sa ne kowanne sarki da sojin sa to da aka yi tawaye yace ba na ga yayi tawaye don kamar yadda hobben ya kawo har ya kwace tamburan sarki Musulmi Muhammadu Bello ya tafi da shi da sauran su to da aka zo aka zauna sarakuna suka ce to su suna ganin wannan a samu lokaci a shirya a zo ai wannan yaki to sai Malam Yakubu ya ce a shi idan sarki Musulmi ya amince masa shi zai je yaki ba naga to kuma haka aka yi ya je yaki ba naga ya kashe garin ya kona garin ya kore shi ya kwato ganima ya dawo Bello da shi sannan ya dawo gida Bauchi to wannan hakan da Yakubu ya sai ya samu zaman lafiya shi Bello kenan ya samu zaman lafiya a wannan yankin kasashen da suke saboda da akwai wanda suka yi zama amana da Shehu Usmanu bayan ya mutu su kunci amana to suna daga cikin wayanna to da aka zo aka yi wannan yakin sai aka samu zaman lafiya a wannan yakin sannan har daga kudancin daular Usmaniya Malam Yakubu ya toshe kwararrafa an samu zaman lafiya babu wannan yakin daga kuma yammacin ta inda Sokoto yake shi ma ya je ya yaki Zamfarawa an samu wannan zaman lafiya shi Muhammadu Bello ya samu kwanci hankali wannan kenan
Yusuf,
ya, to ai kin san wannan ita masarautar ta jihar Bauchi wa masarautar Bauchi ne wanda ta samu kusan za a ce shi sunan jihar Bauchi ya samu asali ne daga wannan masarautar ita Bauchi ai abin nima dai sai a ce san barka
masha Allah ashe dai Bauchi Yakubu abubuwan da yake
eh gaskiya ka ni ma kan ban sani ba
to masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da engineer mu ne Mr Dan Cummings tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ni Amila Buhari Auna daga nan Birnin Washington ke cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya